dauran VOA wannan shine shiri na karshe daga kasar Ghana kuma za mu tashi ne a inda manyan bakin mu ke amsa tambayoyi da mahalarta zaurin suka yi ga malami na gaba zai ambaci sunansa da kansa
nagode kwarai kuwa sunana Ibrahim Usmanu Saman Bilgu ina neman tambaya Alhaji Gado Fusigana Fadama yana Batun Dumso muka duba kuma under NDC John Dramani Mahama administration na an increase megawatts din mu kuma John Dramani Mahama ka duba cikin Ghana record shi ya ba mu 1140 megawatts ga million light to na nado dan kwa kufado da bawo miya suka zo ko one single megawatt ma ba su ba mu ba isa idan yau suna ce light mu yayi stable alhali muni da kai duka mun san kuma muna cikin dumso har wa yau me suka yi game da batun light
sunana Alhaji Gadon Fusga na Fadama in ka tuna wannan lokacin da muke ta kara kamar ina kashin mu cikin dufu mutane na mutuwa yazo yayi fushi ya fito yake kamar ya wani amnuwa manaka dumfe wasu kinye na manna sauran kashin su haka yake muna fa sai shugabannin mu suna ke kamar don mamma wasu kinye na man sauran kashi ga Najuri na zamne nan tare da suka kina mun sai muka zo manyan mu suna na kufa da suka ke no ba batun wani kara megawatts da abubuwa ba it's about finance kudi kun kinye kudin nan kake sauran kashi ina za a samu kudi batun kudi ne lokacin ka duba Najeriya game da kansu irin batin da suke bin Ghana game da batun gas Najeriya gas ina zamne inda muka zo mun solve wanga problems duka siyasa dan wannan na so san kaman ba lokacin nan batun kudi ne sauran wata shida na na kufa da ko ba mu ya ba ti ba he is not a president ba mu ya ba president bani
sunana Alhaji Halidu Abubakar ina son tambaye abin ga Alhaji Nazir yanzu da mamman yazo yayi shekara wurin shida kenan do ina advice yayi shekara kaman biyu da yankai akan da shi zama president izo kuma ya ci zabe shekara fudu ya kara kai to yanzu da yake so ba mu ga abin da yayi wannan lokaci ni dai ni ban ga abin da yayi ba amma yanzu gan da zai zo ga wani ne abu zai zo yi domin in dai zo at least ya kamata ya cire gwamnatin shi cire ministers kamar wurin shekara daya da sauransu sannan kuma baya shekara biyu kuma ya kamata ana lokacin zuwa zabe cikin shekara biyu nan menene jomame zai yi muna cikin wannan shekara biyu
Alhaji Muhammad Nazir Said ba abin da John Dramani Mahama zai farko shine yaki da cin hanci da rashawa kudin nan da ake shiga kwatakunku kuna ta yawo kuna banna har mutum ya ce wai ai aure goma ai benene wannan duka shi zai kwace a taimaka wa talakawa abin da zai yi farko kenan in an samu an kwace wa'annan kudin sai kaga cin gaban Ghana kamar yanda da yake sarauta yayi cin gaba kai ka zo ka ce mini yau wai wani vice president ne ba president ba amma da kai za ka min lissafin John Mahama ka gwada min lissafi na vice president shi da wanda yayi president baka da wato kai da kanka baka san abin da kake ciki ba kenan a'a kai min wai shekara ce da shekara fudu abin da ya bambanta John Dramani Mahama da duk wanda ke sayawa shine shekara fudun nan yana da experience ya taba yin sarauta ya san yanda ake tafiyar da sarauta cikin shekara fudu dan Allah ya so ya yarda zai cika alkawarin da yi kuma misali cikin abinda muke ciki nuna kwarewan shi kaga da ya fara ya cire partin shi aka cire wato representative of party aka cire wato wanda za su tsaya muna parliamentarians ya kare ya cire vice president yanzu yana jira zai launch manifesto ba mu yau kuma an bashi tumba yau ba hawa yau ma vice president kawai bai ya cire ba saboda shi abin da ke gona zai fice sauri yayyeye abin bai kyau ke
assalamu alaikum sunana Lukman Isa na Fadama naji according to laws in Ghana the president in Ghana ya kamata ya cire ministers in shi wasu from parliament da yake partin ku ba ku da representation cikin parliament kuma kanuna cewa NDC da MPP nan duka muyi washe da su saboda ba gaskiya ba adalci da ba kuma in kuka zo because ba ku da representation cikin parliament kun cire ministers cikin wayanga party ina so understand ya za ku yi da wannan lamari so they affect promises in the za kuke so kuma
sunana Alhaji Kamil Husaini Muhammad na jam'iyyar Movement for Change danwa ya tambayan sa na game ga mu ba da parliamentarian kuma in mun zo ya zamu yi don constitution Ghana ya gwada about certain percentage of ministerial appointment is the parliament kuma mu ma mun san wannan doka
kuma mun tungoda mutanen Ghana kaman mu zamu zo mu yi unity government ne. Unity government ne ana so aga kamun ludden kowa, ai ba a gamuwa a lalace. Kuma NDC da MPP akwai na kware cikin su, dole in muka zo mun tankade mu ga kamun ludden kowa na wanda yake cikin. Kuma akwai independent parliamentarians, ina fadi yanzu kan mu zo yau mu da kai ba mai fassar mafarkin bebe, don saboda ba a yi zabe balle a san suwa ke parliament da za a daidaime su ba. Amma mu acquisition mu ne na kan in an yi zabe mun samu independent candidates, independent candidates su zo mu tankade bo MPP da NDC. Shi da kanshi ya sani ai dungana yau sun san mun ci zabe, don NDC da MPP duka kamar rawa aigawa ne, aje gaba a komo baya ne, ba abinda aka samu cikin 16 years suka yi mulki, ba abinda aka samu ciki. Sai yasa mu muke kawo sabon rawa a zo a bi mu da ikon Allah. Great transformational plan da ya zama GTP na ya yi aiki kowane dan kasa ya samu amfani ciki.
Amman sako da ka aika na karshe miti
eh zakon zan ba mutanen Ghana ne. Mutanen Ghana yau yanayin da kasa ke cikin katutu na cin hanci da rashawa da aka gani da na MPP da na NDC, don yau an kaji radio station duka da TV station suna challenge ne da dan uwayen su, wanne yafi corrupt, wace shi yafi corrupt. To she a gwada mu shugaban mu tunda yake da wannan ambition ya zo ya zama presidential candidate, har yau ba wanda ya taba samun wani abu da gare shi, don shi ke gwada kiwa kaman ya zo da haske ne. Tunda Beni su yi wani sun watsar da party bill an kawo independent presidential candidate ya zo ya win the power, yake kai Beni ta ci gaba, kowa ya ga irin gine-ginen da ake yin Beni, mu ma haka zamu kawo da iko Ubangiji. Assalamu alaikum.
Sako na nan karshe ne abunda nake so ne ganiyan su sani His Excellency Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia inda ya zama na mabiyin shugaban kasa, mai taimakon shugaban kasa, vice president kenan. Cikin wannan position ma ya kokarta ya mana ababe da dama, inda ma ya fi lokokin da ma John Dramani Mahama ya ke vice president. Don saboda abunda nake son fa yau yan wayen mu da da suka fito arewa suka zo suna azaka, an kage Madina yanzu za commission ma ina ta ma inviting ka kage wurin kwana, wurin koyon aiki, akwai wadanda ma ka zabe su ma za lokan da ake kira ya lolo basu singa, mun odo dewa ka zo ka ga mata ne make rikira basu singa suna run da shi. Siyasa under leadership Bawumia kenan, vice kenan ma ya kokarta ma presidency. Ina so kamun dan wannan ga yafi magana kasance lokacin da John Mahama yake vice abu guda kade muke so yake muna ya taimaka a Tamas gidajen da ya gina duka basu bati credit ba, sun kiya mana Tamas wa John Mahama in kai kira mutum NDC duka batun John ne an manta da Tamas, kuma shi ya aiki nan da dama. Sunana Alhaji Gadon Fuziga na Fadama.
Alhaji Muhammad Nazir Said, wato director sadarwar bangaren zango na NDC. Na farko shine mu kira yan uwayen mu lokacin zabe ya kanna. In ka duba wancan zabe mutane 8 da aka kashe, wurin 6 cikin su yan uwayen mu ne na zango. Duka hatsari da ke zuwa na zabe wato kaman mu ne ake sa wa target. Akan haka nan zamu ikiran jama'a duka baki daya mu tashi tsayin daka mu kiyaye kanmu kada irwan gabu ya kara faruwa. Bayan haka nan alkawari na John Dramani Mahama kaman yanda ya saba cikawa, in Allah ya so ya yarda zai cika wannan alkawarin sa. Akan haka nan dukkan mu baki daya kaman yanda muka saba yi mu tattara baki daya mu jefa ba John Dramani Mahama kuriya, John Dramani Mahama da NDC su komo su share mu na awaye.
Masha Allah, baki daya muna muku godiya da wannan lokaci da kuka samar mana, muka zo muka yi wannan mahawara muka tattauna da ku, ko kuma waɗanda kuka zo kuka tsaya kuka saurara, kuma muna muku godiya. A nan zan dasa aya a cikin shirin na zaurin VOA sai wani karon, nine na Ridwanullah Mukhtar Abbas ke cewa a huta lafiya.
Madalla Ridwan Mukhtar Abbas, muna godiya kwarai da gaske. A yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.